Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Litini 24 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu, ga kanun labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya neman yaki da ƙasar Iran kuma a shirye yake yi tattaunawa da shugabannin ƙasar. Jam'iyyar adawa a Turkiya kuma ta yi gagarumin nasara a zaben magajin birnin Istanbul mai tattare da matsaloli, lamarin da ke zama babbar kuma baya ga shugaban Recep Tayyip Erdogan. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar neman masu neman mafaka a ƙasar ko kuma ya ci gaba da koran bakin haure da dama a ƙasar.
Kanun labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji ƙarin bayani game da mummunar gobarar nan ta bututun mai da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama a jihar Rivers. Za kuma a ji cewa shugaba Buhari na Najeriya ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar da za ta takura gaggan rayin dukiyar al'umma.
Da neman inda suke, da nuna inda suka yi ajiyar, kuma an dawo da ƙasar da take da wannan dukiyar kudadanta, kuma a samu wanda suka aikata wannan muga ayyuka ko da sun je sun buya a ƙasashen don gurfanar da su.
Kamar kowane asabashin ranar Litini, Sarfi Alhashin Gumal na tafa da shirin sana ciki da gaskiya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya neman yaki da ƙasar Iran kuma ya yi niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da gindaya musu wasu sharuɗa ba, amma kuma ya ce ba za a kyale ta ci gaba da ƙera makaman nukiliya na kare dangi ba. Trump ya faɗa wa taron manema labarai na NBC cewa idan Amurka ta shiga yaki da Iran za a ga abinta ba a taɓa gani ba saboda lamarin zai muni matuƙa, amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake bukata ba. Shugaban na Amurka ya ce ba za iya wato Iran ba za ta iya mallakar nukiliya ba, idan kuma tana so a tattauna to kofa buɗe ne, in kuwa ba haka ba za su ci gaba da huskantar takunkumi na tattalin arziki lokaci mai tsawo. Manyan jami'an Amurka akan tsaro da suka hada da mai bada shawara akan tsaro John Bolton da mataimakin shugaban kasa Mike Pence sun yi wa Iran kashedi cewa kada wato ta dauki janyewa da Trump yayi na maida martanin soja akan harbi jiragen Amurka marasa matuka a yankin tekun Hormuz a matsayin wani rauni daga Amurka. Jam'iyyar adawa a Turkiyya ta yi gagarumin nasara a zaben magajin birnin Istanbul mai tattare da matsaloli. Wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan, wanda ya sha kashi a Istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25. Mai takara a jam'iyyar Erdogan, Binali Yildirim, ya gaggauta amincewa da rashin nasara, ya kuma taya abokin karawansa Ekrem Imamoglu murna. Shi ma shugaba Erdogan ya taya Imamoglu murna a wani sakon Twitter. Erdogan yana cewa wannan karo ma abinda ƙasa take so ya tabbata. Sakamakon da suka fara fitowa sun nuna Imamoglu yana ƙara samun nasara da rata mai yawa, inda ya samu ƙuri'u sama da 700,000 a cikin wato wanda ya daidai da kashi 54 a cikin 100. A lokacin da labarin nasarar Imamoglu ya fito, mutane a faɗin birnin baki ɗaya sun fito sun gudanar da shagulgulan murna tare da bushe-bushe da motocinsu a cikin gari. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da shirye-shiryen bakin haure kafin ya kaddamar da samame da kuma koran bakin haure da ba su da izinin zama ƙasar, aiki da za a yi a faɗin ƙasar baki ɗaya. ba tare da yin wani karin bayani akan abin da yake so ba. Tron ya ce duk da wato duk wani dan majalisa da ke adawa da matsayinsa mai tsauri akan batun bakin haure to sai ya gaggauta sauya dokar masu neman mafaka da kuma toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure. Hakan zai sa a magance matsalan iyakan kudancin kasar tare da taimako da Mexico ke basu a daidai wannan lokacin, kuma duk wanda bai yarda da hakan ba to sai ya jira ba. Nan da makonni biyu za a ga an fara koran bakin haure masu yawan gaske a cikin kasar. Trump ya bukaci a gudanar da aikin koran bakin haure ne amma a manyan biranen Amurka da dama daga jiya Lahadi, amma kuma kwatsam a ranar Asabar ya dakatar da yin aikin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya fadawa talabijin CNN cewa dole ne mu toshe duk wasu hanyoyin kwararren bakin haure akan iyaka, inda ya kara da cewa sama da mutane miliyan daya na bakin haure da ba su da takarda galibi daga tsakiyar nahiyar Amurka ta kudu ake sa ran za su shigo Amurka domin neman mafaka a wannan shekaran. Ya ce ya kamata a kawo ƙarshen tunanin da mutane ke yi cewa za su iya shigowa Amurka su nemi mafaka kuma a ba su dama a cikin ƙasar. Inji Mike Pence ya ce dole ne ko kuma ya kamata mutane su sani lokacin lalacewar iyakar ya zo ƙarshe. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai a Habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojin ƙasar sun harbe sun kashe shi da yammacin ranar Asabar sa'o'i bayan abin da jama'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar Amhara da ke wato ƙasar Habasha. Mai magana da yawun Prime Minister na Habasha Abi Ahmed ta ce an kashe babban hafsan soja Sira Mekonin da wani babban janar soja mai ritaya ne a wani hari da aka shirya kuma aka kai a gidan Sira ɗin. Bileni Soyum ta ce da safiyar ranar Asabar wani rukunin sojoji suka shiga wani taro da ake gudanarwa a babban birnin jihar Amhara, suka kashe shugaban yankin da ake kira Ambachew Mekonin da kuma wani babban mai bashi shawara. Ma'aikatan labaran kasar ta ce janar Asma Amsani da ake kira wato shine shugaban hukumar tsaro na Amhara shine jagoranci wannan yunkuri na juyin mulkin. Ofishin jakadancin Amurka a Addis Ababa ya bayyana kaduwarsa da alhini ga mummunar harin da aka kai a ranar Asabar da yamma. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amshi wata wasiƙa daga shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana zurfin tunaninsa akan abubuwa da wasiƙar ta kunsa, inji kafafen yaɗa labaran ƙasar Koriya ta Arewa a jiya Lahadi. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya ya dora wani hoton Kim da wasiƙar a hannunsa yana tafakuri akan wasiƙar da fadar White House ta aika masa. Rahoton ya ce Kim ya yaba wa abin da ke cikin wasiƙar abin da ya kira muhimmin batu da yake bayyana gamsuwa da wato ga irin matukan kwarin gwiwa da kwarewar siyasa da Trump ya nuna. Kim Jong-un ya ce zai yi tunani sosai akan abubuwa masu gamsarwa da ke cikin wasiƙar, a cewar rahotanni na kamfanin dillancin labaran Koriya. Sai dai rahoton bai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da wasiƙar ta kunsa.
Bawai Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, rundunar ƴan sandan jihar Rivers ta tabbatar da mutuwar mutane aƙalla 10 a wata gobarar rubututun mai. Ga dai wakilinmu a yankin Niger Delta Lamida Abakar Sokoto da cikakken rahoton.
Rahotanni daga garin Oyibo da ke jihar Rivers na nuna cewa akalla mutane 10 ne suka halaka a sakamakon fashewar wani bututun mai mallakar kamfanin man Shell a yankin na Niger Delta. Wannan lamarin dai ya faru ne a layukan 55 na garin al'ummomin Konkom da ke karamar hukumar Oyibo da ke jihar ta Rivers. Tune dai rundunar ƴan sandan jihar Rivers ta tabbatar da faruwar wannan lamarin. DSP Imoni Inamdi shi ne mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ya ce,
I can confirm it happened when engineers from the PDC were carrying out your routine maintenance and it caught fire and people went there to scoop for the products as I tell the number of casualties.
Yana cewa ne mun tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma wannan gobarar ta tashi ne a sakamakon gyaran da injiniyoyi ke yi akan bututayen mai a wannan yankin kuma mutane da dama sun jikkata. DSP Imoni Inamdi ya kara da cewar
some persons died. They died in the process, but as of that yesterday we still got about 10 persons. Maybe before as we resume tomorrow, they're getting to be able to tell us.
Yace mutane da dama sun mutu sakamakon hadarin kuma farkon faruwar wannan lamarin akalla mutane 10 ne suka mutu. Amma nan da wani dan lokaci bincike zai tabbatar da waɗanda suka mutu kuma kawo yanzu jami'an mu na yan sanda sun killace inda lamarin ya faru domin gudun abinda ka iya biyo wa baya. Wani ganau Musa Mark Elenu yace
my name is Mark Elenu. It was caused by vandal. Those who usually go there open pipe in order to get crude from pipe. And somewhere
yana cewa ne tabbas wannan lamarin ya faru ne sanadiyar fasa bututun mai da barayin mai ke haddasawa a yankin na Niger Delta. Sannan kuma akwai zargin cewar pipeline mallakar kamfanin man Shell ne, inda lokacin da abin ya faru al'ummomi da dama suka yi kaura ta dole tare da gudun tsira da rayukansu.
Alleging that the pipeline belongs to Shell Petroleum Development Company.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna alhininsa akan irin hasarar rayukan da aka tauka a sakamakon irin yadda kone-konen bututun mai a yankin na Niger Delta ke haddasa hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Rahotanni da dama dai na nuna cewar irin wannan ya sha faruwa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai a sakamakon satar danyen mai da ake zargin barayin mai na yi a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To a gaida Lamido daga yankin Niger Delta kuma bari mu kada Abuja, inda shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wata dokar haɗin kan ƙasa da ƙasa wadda za ta taimaka wajen maido da kuɗaɗen Najeriya da aka sace da kuma gurfanar da barayin. Umar Faruk Musa, gare ka.
Shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kudirin dokar nan na tallafawa juna akan manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa, wanda za a yi amfani da ita domin taimakawa ƙasashen duniya wurin samar da bayanan sirri akan yaƙi da cin hanci da rashawa, kwato dukiyoyi, kwato kuɗaɗe, da kuma tabbatar da an samu cikakken bayanai da zai kai ga gurfanar da waɗanda ake zargi da sata dukiyar ƙasar Najeriya bisa ga doka domin a yi musu hukunci. Wannan dai shi ne babban buri na shugaba Muhammadu Buhari a duk ziyarar da ya kai ƙasashen duniya a wa'adinsa na farko, wanda a wannan karo wannan ƙudurin dokar zai ba da ƙarfi ga ƙarfe domin tabbatar da cewa ƙasashen duniya sun yi amfani da dokoki na Najeriya domin ba da tallafi da kuma karɓar tallafin Najeriya wurin yaƙi da ɓarna. Umar El Yakub shi da jami'in shugaba Muhammadu Buhari a majalisar ƙasa ko ya mun ƙarin haske dangane da wannan ƙuduri da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu.
Wato abinda ƙudurin ya kunsa samun haɗin kai ko kuma taimakon juna tsakanin ƙasashe a bisa yaƙi da manyan laifuffuka, wanda ita wannan doka ƙasashe za su dinga taimakawa junansu wajen sanar da waɗanda suke wato aikata mugayen laifuffuka, manyan laifuffuka wanda suka haɗa da cin hanci da rashawa da neman inda suke da nuna inda suke da nuna inda suka yi ajiyar kuɗaɗensu, yadda ƙasashen tsakaninsu za su taimakawa kansu na adakila da gudanar ko amfani da irin wannan kuɗaɗen da aka same su ta hanyar badakala ko ta cin hanci da rashawa ko ta yi 419 ko ta dukkan hanyoyi na zamba da ake samu a tara dukiya. To za a dakilar da dukiya da kasance ƙasar da kuɗin suke ciki ta riƙe ta hana waɗanda suka saci kuɗin taɓa su a bukadin kuɗin da kuma dukiyoyi ba ma kuɗi ba, har da kadarori da aka ɓoye ko ina suke a tabbatar an dakatar da su kuma an karɓo su ko kuma an dawo da ƙasar da take da wannan dukiyar kuɗaɗenta, kuma a kasance an ka ba da wato information na inda za a samu wanda suka aikata wannan mugayen ayyuka ko da sun je sun ɓuya a ƙasashen don gurfanar da su.
Takamaimai shekaru hudu da shugaba Muhammadu Buhari yana mulkin Najeriya a wa'adinsa na farko, kusan kasashen duniya daban-daban da ya ziyarta yayi maganar a taimakawa Najeriya da dawa da kaddarori, dukiyoyi da ma waɗanda ake zargi da aikata waɗannan laifuka, amma akai ta samun jinkiri ko rashin cikakken haɗin kai. Kana ganin tanade-tanaden da ke cikin wannan dokar zai sanya kasashen waje su tallafawa Najeriya gurin cimma wannan burin yanzu da yake shugaba Buhari ya sanya ma wannan kudirin dokar hannu?
Babu shakka wannan zai sa su taimaka wa Najeriya yadda su ma za su so Najeriya ta taimaka musu idan suna da irin waɗannan mutane ko irin waɗannan kadarorin a cikin Najeriya. Saboda ita wannan doka ta taimaka wa juna taimakekeniya ce wajen fallasawa da bin kadi da bincike da ganowa da tabbatar da wanda suka aikata laifi da kuma kwato abin da suka samu, wanda kuma a cikin dokar ta ba da dama ta za a bi hanya ta shari'a da hanyoyi na wato intelligence ta hanyar neman bayanan sirri ta hanyoyin yaɗa wato kafofin sadarwa harshe wato bayanai na waya ne za a iya tabbatarwa cewa jami'an gwamnati suke da kula da irin wannan samo bayanan sirrin za su iya bin kadin irin bayanan da ake yi a waya ko a harka ta yanar gizo-gizo don a nemo masu laifuka.
Umar El Yakub kenan, jami'in shugaban kasa a Majalisar Tarayyar Najeriya a Abuja, yana ƙarin haske dangane da ƙudurin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu. Umar Faruku Musa, mun Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
Majalisar Dokokin Jihar Bauchi tana da wakilai su guda 31, daga ciki akwai 'yan jam'iyyar PDP guda 9, sai jam'iyyar NNPP mai wakili guda 1 tilo, a yayin da sauran 'yan majalisar guda 20 'ya'yan jam'iyyar APC ne. Sai dai kuma zaben shugaban majalisar ya gudana ne har sau biyu.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin wannan zaɓe da ya gudana har sau biyun. Yanzu kan bari mu za ku a gefe guda, Safilu Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a salamu alaikum. Masu raro, muna kan bin bahasin ma'aikata kimanin 50 na kamfanin buga kuɗin Najeriya da aka kora daga aiki a shekarar 2012 sakamakon abin da suka ce satin naira miliyan 1.5 daga cikin su yayi. Babban manajan kamfanin, Umar Abbas Masanawa, kamar yadda muka kawo muku a baya, ya amince zai bayanin matsayar kamfanin kan lamarin duk da ba a lokacin da ya hau mukamin aka samu akasin ba. Wakilin Hassan Mai na kaina ya je kamfanin takardar korafin waɗanda aka kora don samun amsa ko matsayar kamfanin. Karshe dai kamfanin ya buƙaci a miƙa masa tambayoyin ɗaya bayan ɗaya a rubuce don nazartar su kafin ya mai da martani. Ga ma bayanin Abbas Masanawa ta wayar tarho, inda yake cewa suna da haƙƙin a ba su dama su faɗi bayani daga ɓangaren su.
Ina tsoron ka.
To Alhaji Umar, na ce wayannan mutanen kuna da masaniya kan lamuran su waɗanda aka sallama 2012 dalilin wata sata da aka yi a nan kamfani?
Amma lokacin ba mu zo ba.
Na gane.
Yawa, mu zo ba, amma da yan official ne, akwai wani information da kuke nema ku je ku rubuta mu official ne sai mu ga hanka. Amma duk abin da aka yi is documented, kuma menene ya faru is documented. So an rubuta official will be able to respond duk wani inquiries.
Yawwa, to ai wato Alhaji Umar da yake ka san harka ce ta radio, tana buƙatar a sa wani ko kai ko ka ba da wani umurni ya yi magana ne da baki.
Eh, shi ne ce in ku rubuto ko ku zo ku same mu ga abin ƙorafin da kuke ci, sai mu tell you the truth. Who are not there then, but who did they just sit there? Ko me faru da kai? Ko ba haka ba?
Eh, na'am.
So whatever it is, you will know the truth, whatever it is. We are transparent, we are an open, transparent organization. So whatever it is, we'll tell you the truth, we'll tell you, we'll give you all the records what it is. So if you want to come to us, you come to us, we'll tell you the truth.
Yanzu dai za mu tura tambayoyin kamar yadda wakilin ya kawo mana labarin abin da kamfanin buga kuɗin ya bukata. Gabannin samu ansoshin, za mu leƙa jihar Filato, inda za mu kawo muku wata takaddama ta barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta ƙarewa, duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar, har ma da sa bakin malaman addini musamman kungiyar Izala. Mai korafin Abdullahi Malamu Muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotu, amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki yan sandan. Mun tuntubi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa, inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alƙawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. Gabannin kammalar wannan shiri da yaddar Allah za mu ji matsayar gwamnatin Filato ko hukumar kula da tsara birane ta jihar. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel.
Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Malami Muhammad, wanda nake zaune a Jos a Shagari Kwana Rafumfa.
Wannan wace anguwa ce kuma sai ka daga murya wajen magana?
Wannan unguwar Shagari Kwana ce a Rafumfa, Jos North Local Government.
Wannan unguwa tana makwabtaka da waɗanne unguwanni ne?
Wannan unguwa tana makwabtaka da unguwar Rimi da Febuna da unguwar Rogo da Afata.
Wato ya nuna dai tana tsakiyar karamar hukumar Jos ta Arewa.
Barai da gaske tana tsakiyar karamar hukumar Jos North.
Iya, ka faɗa da turanci kenan. Shikenan, menene malami, me ya faru, me kake so ka faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya? Dan na ganka da wata takarda jere da wasu sunaye kusan sun kai kusan 8 ne ko 9 ga sunan dai.
Wato abinda yake faruwa dangane da ni, wato wuri ne fili wadda na saya mai foundation ɗaki 8 da kango 4 a gaba a hannun Malam Umaru Gombe, wanda yake zaune a Inuwa Kano a Jos, amma a yanzu ya koma Bauchi da zama.
Yaushe kace wannan gida kuma gidan an fara gina shi ba gama ba kenan?
Gidan an gina kango 4 ne kawai, sai dai foundation ɗaki 8.
Amma kalmar kango mai kake a Hausance, an ce kango a sani na ana nufin fagini ne wanda babu kowa a ciki, kawai a yi katanga, kawai kyale ta haka.
Abinda ake nufi da kango, inda aka fara gina ba a sa kwano a sama ba, ba silib ba kwano, shine kango. To bayan na sayi wannan wuri a wurin Umar Ma'azu, ya sayar mun wuri akan kuɗi naira shekara 25, akan kuɗi naira 75,000.
Naira shekara 25 kuɗi naira 75,000. Yanzu wannan naira 75,000 inda za ka iya lissafi darajarsa a yanzu da waɗancan shekarun kamar kuɗin za su kai kamar miliyan ko kuma kamar nawa?
Za su kai darajar wannan kuɗi kamar a yanzu zai kai kamar miliyan 3. Bayan haka Malam Umar Ma'azu, bayan ya sayar mun wannan wuri a doka wadda muke da ita ta jihar Filato ta Land of Sabe, akwai angon layi, sai ya cire mana shi. Bayan ya cire mana angon layi, ya ɗauki ragowar fili.
Wato don masu sauraro su gane, tun da masu sauraron mu ba wai mutanen jihar Filato ba ne kawai, mutane ne na ƙasashe ma daban-daban. Menene angon layi?
Abinda ake nufi da angon layi, ba a haɗa gida a nan Filato State. Tsakanin gida da gida akan bar ƙafa 5-6.
Wato gida akwai lungu kenan? Ina jin a Kano suna ce masa loko. Akwai lungun da za a iya bi a wuce tsakanin gida da gida, ba a haɗa katanga?
Na'am, ba a haɗa katanga a nan Filato. Akwai lungu, wannan lungun saboda ruwan gidan wani ya zo, ba zai zuba gidan wani ba, zuba wannan lungun. In gobara ta taso, ba za ta taɓa gidan wani ba, za a bi ta lungun ne a kashe wannan gobara.
To muna ji cigaba da bamu labari, me ya faru
daga nan? Bayan ya cire mana wannan angon layi shi Umar Ma'azu, sai ya zo ya canza shawara, ya ce to ya kamata ma mu sai wannan wuri gaba ɗaya. Domin me? Domin mu haɗe shi, domin yana so zai koma Gombe da zama. Na ce babu kuɗi a wurina, akwai wakili na Alhaji Badamasi, ciyaman na 'yan kasuwar, mataimakin ciyaman na 'yan kasuwar bayan banki Jos Terminus. Ya kira ni a waya, wadda shi na wakilta dama ya saya mun wannan wuri. Ya ce to ga abin da yake akwai. Na ce ba kuɗi a ƙasa. Shi Malam Umar Ma'azu ya ce ko da deposit ne a bashi. Alhaji Badamasi ya ɗauki kuɗi naira 10,000 ya ba Umar Ma'azu a kan cewa za a cika 65,000. Ya zamana magana angon layi an haƙura da hito. Daga baya dillalin da ya kawo muka yi wannan ciniki da shi sai sake ɗauko wani mutum mai suna Iliya Sani kan cewa wannan rabin tun da 10,000 muka bayar ya sayar wa Iliya Sani ya ƙara 10,000 a kan yadda muka saya. Malam Umar Ma'azu ya ce to mu kuma fa da muka ba da albas ya ɗauki takardu da land of land survey na wurin ya ba mu yaya za a yi ya karɓo wannan land survey kuma a ɗauki 10,000 mu a mayar mana. Shi Umar Dillali ya ce shi ya kawo ni shi ya kawo wakili na Alhaji Badamasi shi ya kawo Iliya Sani saboda haka shi ya san yadda zai je daidaita. Daga nan ya karɓi kuɗin Iliya Sani 85,000 an samu ƙarin 10,000 a kan inda ya sayar mun waccan fili na biyu. Bayan an yi haka an gama kwana biyu ina Lagos na zo na ci gaba da gini na. Bayan na gama gini na, lokacin da na gama gini waccan wanda aka sayarwa bai bar wannan angon layi ba wanda aka cire mana da farko. Shi ne sai ya zo ya samu Umaru ya ce to akwai magana biyu inji Alhaji Badamasi. Na farko akwai maganar angon layi wadda doka ne saboda gobara, sannan na biyu akwai maganar 10,000 da ya bada albas ba a dawo mar ba. Sai ce to ya gaya wa wannan Dillali Umar Dillali wannan magana, saboda haka mu samu Umar Dillali zai dawo da wannan kudi. To 10,000 Umar Dillali daga baya daidaita mun barhi da Allah, amma angon layi ne tunda doka ne.
Ya dawo da kudin ko kun barshi da Allah, me kike nufi?
Ya dawo da wannan 10,000 waccan wuri da ya riga ya sayar wani mun yadda je ya sayar mar, amma me a bi doka a cire wannan angon layi saboda ruwan gidansa ya zuba angon layi in gobara ta tashi ba za ta tsallako gidanmu ba. To daga ƙarshe ma gobara ta faru a gidansa.
Abdullahi Malamu Muhammad kenan yake bayanin da kaddamarsu da makwabcinsa. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu dora a daidai inda muka tsaya. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Sarfilu, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amman fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya neman yaki da ƙasar Iran kuma yana niyyar tattaunawa da shugabanninta ba tare da ginda musu wasu sharuɗa ba, amma kuma ya ce ba za a kyaleta ta ci gaba da mallakan wato makaman ƙare dangi na nukuliya ba. Trump ya faɗa wa taron manema labarai NBC cewa idan Amurka ta shiga yaƙi da Iran za a ga abin da ba taɓa gani ba saboda lamarin zai yi muni matuƙa, amma kuma ya ƙara da cewa shi ba hakan yake buƙata ba. Jam'iyyar adawa a Turkiyya ta yi gagaruma nasara a zaɓen magajin birnin Istanbul mai tattare da matsaloli. Wannan nasara wata babbar koma baya ce ga shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan wanda ya sha kashi a Istanbul da ake ganin ya fi tasiri tsawon shekaru 25. Mai takara a jam'iyyar Erdogan Binali Yildirim ya gaggauta amincewa da rashin nasara, ya kuma taya abokin karawansa Ekrem Imamoglu don murna. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa zai baiwa 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki dama ta ƙarshe su tsananta dokar masu neman mafaka da kuma shirye-shiryen bakin haure kafin ya ƙaddamar da samame da kuma kuran bakin haure da ba su da izinin zaman ƙasar aiki da za a yi a faɗin ƙasar ka baki ɗaya. Jami'ai a Habasha sun ce masu tsaron babban hafsan sojojin ƙasar sun harbe kuma suka kashe shi da yammacin ranar Asabar sa'o'i bayan da abinda su jami'an suka kira yunkurin juyin mulki a jihar Amhara da ke ƙasar Habasha. Mai magana da yawun Prime Minister Habasha Abi Ahmed ta ce an kashe babban hafsan sojojin Sarah Mekonin da wani babban janar soja mai ritaya a wani hari da aka shirya kuma aka aiwatar a gidan Sarah ɗin.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde.